اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Fa izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun littafin mu mai albarka al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayh. Yau zan mu kafin kamar yadda muka saba kafin muhara zan muhara da muqaddima da muke wanda take zaburar da mu akan neman ilimi da mai da hankali akan shi. Abinda zan mu tashi na gaba qira'atul musnad fi 30 majlis, wanda ya karanta musnad na al-Imam Ahmad a cikin majlisi guda 30, a majlisi 30. Duk wanda ya san musnad na al-Imam Ahmad ya san girman yadda musnad yake. Mujalladat ne, mujallad wajen 30 matani. Ja a yazo cikin Zailu Taqayyid, Hafiz al-Iraqi ya karanta musnad na Imam Ahmad akan Ibn al-Khabbaz a cikin majalisi 30 ya gabata. Sai Majduddin Fairuz Abadi, Majduddin Fairuz Abadi babban malami wanda yake malamin lugha wanda yake mai kamus, sanannen malami mai kamus, ya karanta Sahihi Muslim da magani ba takhasusin shi bane, malami ne na lugha. Amma malaman magabata na da, Allah ya ma ilmin su albarka, kowane fanni suna da sani akan shi. To shi kanshi muga babban malami ne na lugha, amma kuma ya karanta littattafan sunna hatta ma ga Sahihi Muslim. Zan muga yana cikin wanda suka karance shi a dan kankanin lokaci. Sakhawi a cikin Ad-Dawul Lami, ya cikin tarjuma ta Majduddin Fairuz Abadi wanda ya rasu shekara ta 817 ya rasu Fairuz Abadi, yace wa qara'a musliman, ya karanta Sahihi Muslim alal bayani akan al-Imam al-Bayani a Masjid al-Aqsa cikin majalisi 14, majalisi 14, zama 14. Wannan yake nuna mana babban himma da tabbata gare su. Haka ya tabbata cikin Ad-Dawul Lami na Sakhawi da Al-Jawahir wad-Durar Ibn al-Muqri a cikin Azharu Riyad, yake cewa Fairuz Abadi ya karanta Sahihi Muslim a Dimashq a tsakanin Nasar wal Faraj tuhajaha na Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sheikhi Nasiruddin akan malamin shi Nasiruddin Abi Abdullah Muhammad ibn Jahabal a cikin kwana 3 kenan. Gashi can gurin baya mun ya karanta shi a kwana 14, majalisi 14, nan kuma ya karanta shi a majalisi 3 rak Sahihi Muslim dukkan shi, kuma babban malami ne na lugha. Wa kad kana zaka, wannan ke nuna mana ba rishin fahimta ba ta sa wai yayi shi kuma yake ƙara maimaita shi. Zan mutarra fasali yadda malamai suke ta maimaita, ko wanda yake maimaita Sahih Bukhari so 100, wani ya maimaita shi so kaza, ba dan komai ba saboda albarkar ilimin kawai suke ma, ba wai dan bai fahimta ba. Ya karance yake cewa yake bada labari har ma yana alfahari da wannan karatu nashi. Yayi baiti na waƙe yake cewa qara'atu bihamdillahi jami'a muslimin bi jawfi dimashq sham jawf al-islam ala Nasiruddin al-Imam ibn Jahabal bi khadaratuhu fazun mashahiri a'lami wa tamma bi tawfiqil ilahi bi fadlihi qira'atu dabdin fi 3 ayami. Yace qara'atu, na karanta bihamdillahi da godiyar Allah jami'a muslim littafin al-Imam Muslim a Dimashq sham garin musulunci a wajen malami da ake cewa Nasiruddin ibn Jahabal. A halarce kuma da manyan hafizai na hadisai da hadisi a zamanin manya-manya wanda suke a alam ne na hadisi a gaban su aka yi wannan khatama. Yace wa tamma bi tawfiqil ilahi bi fadlihi, ta cika kuma qira'at ta karanta Sahihul Muslim in ta tabbata ne qira'at dabdin, karantawa ta har da cewa ba karantawa kawai ta kama karanta karafa, karantawa ta tsaya har ya har da ce abin da kamata a har da ce. Yace a cikin kwana 3 da tawfiqin Allah madaukin sarki. Ibn al-Muqri yace wannan qira'a ce mai tsananin gaugawa dan saboda tana daga cikin mafi abun mamakin abinda Allah ya bashi. Gashi malami ne na kamus, yace tsarki ya tabbata ga Allah da yake bada faralar shi da baiwa ga wanda ya giso. Al-Imam Sakhawi hakanin yi bayani yace ya abku ga Sheikh al-Islam Ibn Hajar qira'a Sahihi Muslim a cikin kwana guda 4 banda majlisul khatam, banda majlisi na sabkewa, kamar yadda ya tabbata ga wannan, kamar yadda can ya gabata. Al-Hafiz Ibn Hajar shi ma labarin shi ya gabata. Sai kuma qira'an musnad a cikin kwana a cikin majalisi 51, Hafiz yake ya kawo a cikin littafin shi Al-Majma' Al-Mu'assis li Ujum Al-Mufaharis, ya kawo tarjuma Sheikh Abdullah ibn Umar ibn Abdul Hindi Abdul Ma'ali wanda ya rasu shekara ta 807 yace wa kana saburan ala Isma'il hadis ya kasance mai tsananin hakuri ne sabur siga ce ta mubalaga akan sauraron hadisi wallahi mullu bayya kosa wallahi asu kuma bayyin gengedi wallahi tadajjar bayya kashin hakuri ya irishin hakurin cewa ya gaji da wannan kira'a da ake sai a zaman da shi shi malamin ma'ana a zaman da shi a zamanin ana karatun hadisi ayi awa 5 a wuni ana yi ba zai gaji ba yace qara'atu alaihi musnad ahmad na karanta musnad ahmad a wajen shi da dukkan ziyadat in shi ziyada ta dan shi abdullahi wanda take shi malitahi ne mustaqil mai zaman kanshi game da musnad din saboda mun sani cewa kamar yadda musnad al-imam ahmad da yayi shi to kuma akwai ziyadatul musnad wanda dan shi ya zo ga wasu hadisi wanda baban shi bai sa bai kara su to duka ya gama karanta ce na kammala wannan qira'a cikin majalisi 51 ya zo a cikin littafin imba'ul gumara yace na karanta musnad a cikin mudda al-karama cikin lokuta wanda suke ba masu yawa ba a wajen babban malamin mu yace kuma da sauraro da mai da hankali yadda ya kamata sai kuma wanda ya karanta sahih al-bukhari a cikin majalisi guda 10 sahawi ya kawo a cikin al-jawahir wa durar yake cewa na daga cikin manya-manyan littattafai manya-manyan abinda aka karanta sahih al-bukhari wanda jama'a da dama sun ba da labari a cikin majalisi guda 10 kuma kowanne majalisin ana awa 4 yace wannan kuma bayan shekara ta 820 ne sannan sahawi ya tambaye malamin shi yace hal waqa istifa'u yawmin kamilin fil qira'a kama waqa al-khatib shin ya taba wuni cir yana karatu ba tare da yanke ba kamar yadda khatibi ta tabbata gare shi yace a'a lakin qira'ati as-sahih fi asharati majalis yace he dani na karanta sahih al-bukhari a majalisi 10 ne yace da a ce jerantar da sunayi da zai kasance ai kwanukan ba su kai haka ba kenan wannan kisa da ta gabata can sai kuma wanda ya karanta sahih muslim a cikin majalisi guda 5 hafiz a cikin al-mujma'u al-majma'u al-mu'assis cikin tarjuma ta muhammad ibnu muhammad ibnu abdul latif wanda ya rasu a shekara ta 821 yace wa qara'atu alaihi sahih muslim fi khamsati majalis na karanta sahih muslim a cikin majalisi guda 5 haka yazo cikin imba'ul gumara yake cewa qara'atu alaihi kaseeran min al-marwiyat bil ijaza was sama na karanta a gare shi manya-manyan littattafai da dama da ijaza da sama karatun da za a ba mutum ijaza da sama babu abin da za a tsallake ba harafin da za a tsallake komai ɗaya bayan ɗaya amma yace haka karanta sahih muslim a majalisi guda 4 siwa majalisul khatam banda majalisi na sabka da akai haka nan yazo yace cikin siffar karatu na al-imam as-sakhawi yace na karanta sahih muslim a cikin majalisi guda 4 banda majalisul khatam kamar yadda ya gabata haka nan qira'a karanta sunan as-sunan al-kubra cikin majalisi guda 10 na al-imam an-nisa'i kamar yadda muka sani a tarihi al-imam an-nisa'i yana da as-sunan al-kubra asalin littafin shi wanda aka sani sunan an-nisa'i daga an ce sunan an-nisa'i yana nihin al-mujtaba min as-sunan wancan babban littafin nashi al-kubra min as-sunan na al-imam an-nisa'i mujallal 10 ne matani babu sharhi to da aka ya taho yayi yawa ya dan rere ma dalibai kanana sai al-mujtaba min as-sunan to al-mujtaba in shine ya zama daga cikin kutubu sitta ba ma babban ba ma uwar ba da take al-kubra daga ji ka san aka ce al-kubra sunan al-kubra na al-imam an-nisa'i to wannan babban wai ba ma wai talkhisin ba babban an karanta shi a majalisi guda 10 ya zo a cikin sahawi yake cewa sahawi dalibin ibnu hajar ne din da aka ji shi a san da wannan ya zo a cikin jawahir yake cewa na karanta sunan an-nisa'i al-kabir akan sharf ibnu kuwaik wanda aka ambata can baya a cikin majalisi guda 10 kowanne majalisin awa 4 muke ana qira'a kuma na ji shi a wajen manya-manyan malamai masu daraja suna nan aka yi wannan sabka dan saboda su lokacin babbar ibada ce yadda ka san za a yi sabkar Qur'ani da su yi sabkar wannan manya-manyan malamai ake gayyatawa gaban su dan su zama shaida cewa dalibi wani ya sauke littafi kaza a wajen wani su ne shaida kuma manyan malamai ne sun san da cewa eh lalle wannan qira'a ta cancanci a bashi izaja a bashi sama kamar yadda malaman Qur'ani suke yi mun gani mun sani a tarihi duk wanda zai yi ijaza ta al-Qur'ani za a taho a kawo mutakhassisun cikin qira'at ta kowane fanni kuma kowanne duka su zamana kowa daga cikin tsin qira'a guda 10 ce duk ka san san inda zasu tambaye ka inda zasu ga haduwa ka ko kuma abin gakin ka ko waje zasu kamo wani guri wanda zai kasance akwai ikhtilati tsakanin qira'ar wani da qira'ar wani ko kuma ruwayar wani da ruwayar wani su ce maka karanto guri kaza da qira'a kaza karanto guri ka in suka zamana da manya manya masu yawa suka tabbatar da su baka ijaza dan ijaza ba abun wasa bane su ce sun halitta maka karwaici Qur'ani magana Allah da wannan ruwayoyin guda goma ko kuma tahabus ko ta kaza to kahin su yi wannan malamai busu wasa wajen ba da ijaza ko daya he qira'al mu'jamus sayyir na al-imam at-tabarani a majalisi guda daya mu'jam al-imam at-tabarani ya littafi al-mu'jamul kabir al-mu'jamul awsat al-mu'jamus sayyir to as-sayyir in hadisi wajen 1500 ne Hafiz yake faɗa a cikin Al-Mujma'ul Mu'assir da cikin Zailut Taqiy cikin tarjuma ta Umar ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Babilisi ya san misali wanda ya rasu shekara ta 803 yace na karanta gare shi littattafai masu yawa daga cikin su akwai Al-Mu'jamus Sayyir na Tabarani na karanta shi a wajen shi yace a majalisi daya daga Azhar zuwa Al-Asr Sahawi yake lissafa wannan yace mafi gaugawa qira'a kenan wanda aka yi lissafawa a cikin tarihi dan saboda kamar yadda muka faɗa hadisi 1500 ne da yan kai kuma a ce an karance shi tsakanin magariba da lishe azhar da al'asr ne kuma qira'a juz'un hadisi min kitaba karanta juz'i na hadisi da kuma qira'a rubuce rubuce na mujallad wajen 10 a cikin 100 yawm a cikin kwana 100 Al-Burhanul Biqa'i cikin Unwanuz Zaman fi Tarajim Ash-Shuyukh wal Aqran littafin shi kenan yake cewa naji Sheikhina sahibu tarjuma na nahin Ibn Hajar ba so ɗaya ba so biyu ba yana faɗa a cikin garin Damascus a cikin lokaci yana bulaguran neman ilimi a cikin Sham yake cewa mi'ata yawmin fa sami'a fiha nahau alf juz a can kwana 100 yayi can gurin amma yace a wannan kwana 100 ya saurari sama da juz'i 1000 na hadisi kama ka ce su arba'una hadisi su umdatul ahkam da manyan manyan su bulugul maram su wan a wannan kwana 100 ya karance su wajen malamai ya sauke su bashi ijaza sama da dole ta tahoi 1000 yayi a wannan kwana 100 yace law julidat la kanat tuqarib 100 mujallad da a ce an gama su an yi mujallad kin zasu yi mujallad 100 a cikin wannan kwana 100 wa kataba fiha ashur mujalladat kamar yadda ke cikin al-muqtara yace wannan kuma mu sani duk da cewa da shagalce-shagalcen shi da kuma nafilfilin shi da rubuce-rubucen shi da tadabikin shi da yake na ayyuka masu yawa lalle wannan yana daga cikin abin da za a yi lissahin shi babbar karama ce babu shakku ya nan zan mu takaita sai mu shiga cikin karatun littafin mai albarka insha Allah ta'ala zan mu tashi a cikin babe cikin kitabul wudu babe na shidda shine babu isbagul wudu baban da yake bayanin cika arwalla baban da yake bayanin cika arwalla hadisi na wa qala ibn umar ibn umar yake cewa isbagul wudu idan aka ce isbagul wudu cika arwalla shine al inqa tsarkakewa wannan ya kawo asar ne na ibn umar da yake fassara mana me ake nihi da isbagul wudu ka wanke gurin ka tsarkake shi hadisi na 139 al-imam al-bukhari da sanadin shi yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an musa ibn uqba an quraib maula ibn abbas kamar yadda muke faɗa cewa al-imam al-bukhari dalibin al-imam malik ne daga usama ibn zaid annahu sami'ahu yaqul dafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi daga arfa hatta iza kana bishab ha sai da yaje wajen wani kwazazzabe nazala sai ya sabka fa bala sai yayi bawali summa tawadda sannan sai yayi arwalla wala misbi guludu bai cika arwalla ba fa qurtu sai nace as-salatu ya rasulullah sallahu ya ma'aikin allah mana lokacin sallah yayi mi sallah fa qala sai yace as-salatu amamak sallah tana gabanka fa rakiba sai ya hau abun hawan shi falamma ja al-muzdalifa yayin da yazo muzdalifa nazala fa tawadda sai ya sabka yayi arwalla yace fa asbaga alwudu'a sai cika arwala summa uqimatu salah sannan aka tsaida sallah fa sallal maghriba ya sallaci maghriba summa anaka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowa sai ya durkusar da maraqumin shi a cikin majalisin shi mazaunin shi summa uqimatu al-isha sannan aka tsaida sallal isha wa lam yusalli bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallah tsakanin su ba hadisin yana kumshe da ilimi mai yawa amma abinda al-imam al-bukhari yake son kawo wannan shine isbagul wudu wa lam yusbigul wudu amma kuma can gurin da aka je arwallar da za a yi ta sallah sai ce fa asbagar wudu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika arwallar a cikin hadisin nan akwai fa'ida ta isnadi abinda ya shahi usama ibn zaid akwai usama ibn zaid guda shidda wannan ɗaya daga cikin su ne a cikin sahabbai dukkan su babu usama ibn zaid banda shi duk da a cikin su akwai usama amma sai dai ibn zaid babu shi nabiyin su shine usama at-tanuhi wanda ibn aslam yana ruwaya daga gare shi na uku akwai al-laisi na hudu akwai al-madani na biyar akwai al-kalbi na shidda akwai ash-shirazi shine wannan usadadin usama wanda suke cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam cikin fa'idodin wannan hadisin jam'u ta'khir a muzdalifa wannan ijma'i ne na malamai sai dai a wajen malaman shafi'iyya da sababin safar ne su suna ganin sababin bulaguro ne yasa aka ce ayi jami'i tsakanin sallah guda biyu wa inda abi hanifa amma a wajen al-imamu abu hanifa da malik cewa annahu bi sababin niskawa dan saboda aikin haji ne aka hada su ba dan bulaguro ba wa inna ma yu'akhkharu idza lam yakhruj waqti ikhtiyar al-isha ana jinkirtawa ne idan lokacin lisha zababbe bai huta ba idan ya saba yace safal afdalu at-taqdim idan kuma an ji tsoron haka to mafifici shine ayi taqdimu ayi gaba jam'u taqdim kenan jam'u na ta'khir ko na taqdim sananne ne a wajen malaman fiqh a cikin wannan iqama yake cewa daga kowace sallah ne kowace sallah za a mata iqama ta koda an yi jam'i wanda wannan shine abin da yake daidai duk da yazo a cikin ruwaya daga ibnu tin daga ibnu umar yake cewa annahu yusalli bi iqama wahida zai yi sallah da iqama daya kamar jam'u na matar ko jam'i na aikin haji irin wannan to iqama ma daya ake yi a shi wannan ruwaya amma wanda al-imamu muslim ya huddo ta amma ba ruwaya bace wanda take abin da yake shine daidai shine wanda yake cikin al-sahihul jami' kan da muka gani na gaba lam yazkur huna al-azan bi ambaci ba kiran sallah amma ce sahihi a wajen malaman shafi'iyya cewa zai kiran sallah saboda ibn al-mulakkin malamin shafi'iyya ne zai kiran sallah ga tawarkon wannan ita ce magana ta Ahmad da Abu Saur da Abdul Malik ibn al-Majishun daga cikin Malikiya da Tahawi malamin Hanafiya Malik yake cewa Allah mashi rahama yu'azzin wa yuqimul ula yayi kiran sallah kuma yayi iqama da tawarko kuma yu'azzin wa yuqimul saniya tabi ma ya mata kiran sallah tayi mata iqamarta kuma wannan ita ce fahimta ta Abdullah ibn Umar da Ibn Mas'ud da Abu Hanifa da Abu Yusuf yake cewa kiran sallah ne daya iqama kuma ita ma daya Shafi'i da Ahmad a cikin wata magana suna cewa kowanne cansa zai musu ba kiran sallah babu iqama wannan kuma sun rawaito ta ne da Qasim ibn Muhammad ɗaya daga cikin al-fuqaha usaba manya-manyan malaman fiqh guda bakwai wanda suka shahara sauri yake cewa yusallihu ma jami'an bi iqama wahida dukkan su sallace su da iqama guda daya wannan kuma ya gabata cewa fahimta ce ta Abdullah ibn Umar wannan shine talkhisin mazhabun malamai amma abin da yake shine wanda yake cikin wannan as-sahihul jami' wanda yake malamai suka tahi akai muke ganin shine yake kusa da daidai duk da wancan ma suna da hujjojinsu da dalilansu ga su cewa hadisi ne ma a sahihi muslim na gaba a fadliyata ta'khiru al-maghribi ila al-isha faral jinkir ta magharba haye zuwa al-isha na gaba tanbihul mafdul al-fadil idza khafa alayhi an-nisyan wanda yake shine na kasa a wajen daraja ya tunatar da babba mai daraja in ya ga cewa ya mance wani abu gashi nan ridda annabi ne alayhi salatu wassalam ba zai ba a ce sallah bayyayi ne amma kuma sahabun wannan da yaga annabi kamar lokacin sallah yace ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi ba an ce ba a rushin kumiya ce kai ka isa ka ga ma annabi lokacin sallah haka nan koda a cikin ibada ce ran kaga malamin ka yayi wani kuskure ka tunatar da shi ba alisahin shi cewa ma cikin ladabi kamar yadda muka gani a cikin nan cikin ladabi da mutuntawa ce ya ma'aikin Allah sallah annabi kuma ya bashi amsa ba ce azabi ya ma'aikin Allah mun bar sallah ya akai haka amma cikin ladabi kaka nan ya bashi amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi arwalla fa asbagal wudu'a ya cika arwalla dan saboda arwalla ita kanta ibada ce yadda al-imam al-khattabi ya hadakar akai na gaba barin nafila a cikin bulaguro kamar yadda shine al-abunda al-imam al-muhallab babban malami mai sharhin sahih al-bukhari yayi nuni yace ba a sallah tsakanin su dan saboda haka ne ibnu umar yake cewa law kuntu musabbihan la atmamtu salat da a ce zan yi sallar nafila bayan na gama su da na cika sallata asalin jami'in da ake yi Allah ne ya baka rangwame ka hada azhar da al-asr magharba da lisha kuma ka yi su raka'a biyu to in ka yi su zaka zashi ka shiga nafila kenan da ka cika ma sallar kama kenan shine yasa ce wallam yusalli bainahuma babu sallar nafila tsakanin su na gaba kuma halaccin yin sallar nafila tsakanin jami'in kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yayi nuni a cikin al-Mufhim Qurtubi babban malami malamin Qurtubi mai tafsiri shi wancan abu a wannan Abu Abdullah shine al-Imam al-Qurtubi wanda yake sahibul Mufhim shine malamin kuma dalibin shi mai tafsirin Qurtubi shi kuma wannan ana zancan al-Mufhim lima ashkala min tarkhis Muslim sharin sahih Muslim gare shi shi malamin ba dalibin ba dalibin shine mai tafsiri to shi kamar yadda ya tahi Ibn Wahab yake cewa ya saba mishi sahabban su daliban su sun saba mishi akan haka yace jaiz ne mutun yayi duk da cewa in yayi ba wani lahi yayi ba yace jaiz ne mutun yayi nafila tsakanin su ba an ce yayi lahi ba na takwas na gaba mas'ala ta gaba yake cewa inna yasir al-amal dan aiki dan kadan idza takhallala baina salatayn in ya shiga tsakanin salloli guda biyu la yaqda nazm al-jam' bainahuma bay yanki shiri jeranta tsakanin su ayan ce abulaguro masalan a cikin aikin haji ko kuma a cikin bulaguro mutun zai iya gam tsakanin magariba da ilisha la asar da azhar to a tsakanin nasu in wasta yal bukata ta kama yaje wani abu wannan jami'in ba hana shi ba bai abun nan ba nan saboda nan gurin bayan sun yi sallar magariban ne kuma ce fa anaka kullu insanu minna ba'irahu kowa daga cikin me je ya durkusar da raƙumin shi ya sabke kayan shi kenan wannan aiki ne karami wanda bai basa jami'in ba wannan hadisi ɗaya kenan dake cikin wannan babu sai babu na gaba babu na bakwai a cikin kitabul wudu al-Imam al-Bukhari ke cewa babu ghasilul wajhi bil yadaini min garfatin wahida baban dake bayanin wanke huska bil yadaini da hannuwa guda biyu kuma fata guda daya al-Imam al-Bukhari hadisi na 140 yake cewa haddathana Muhammad ibn Abdurrahim yake cewa akhbarana Abu Salama al-Khuzai Mansur ibn Salama akhbarana ibn Bilal yani Sulaiman ibn Bilal kenan daga Zaid ibn Aslam daga Abu ibn Yasar daga Ibn Abbas annahu tawadda cewa shi yayi arwala fa ghasala wajhahu ya wanke huska shi akhaza garfatan mimma ya dauki kwamfata ta ruwa fa madmada ya kurkure bakin shi biha da ita wasan shaka ya shaka summa akhaza garfatan mimma sannan ya dauki kwamfata guda ta ruwa fa ghasala biha da hurimna ya wanke hannun shi na dama summa akhaza garfatan sannan ya dauki wata kwamfata mimma in ta ruwa fa ghasala biha da hurisura ya wanke hannun shi na hagu summa masaha bi ra'sihi sannan ya shahi kanshi summa akhaza garfatan mimma sannan sai ya dauki kwamfata guda ta ruwa farasha ala rijlihi al-yumna yayyahi abu saqahu shi ta dama ma'ana wankewa yake ni nan hatta ga salaha sai da ya wanke ta summa akhaza garfatan ukhra sannan ya dauki kwamfata guda fagasala biha rijlahu ya wanke kahoshi yani al-yusra yana nihin tahagum summa qala sannan sai ce haka zara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda yace haka na ga ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yana aro Allah kenan nan gurin arwala annabi alayhi salatu wassalam ya hikaito musu ya nuna musu kamar yadda Usman ibn Affan yayi yadda zan magani nan gaba fa'ida wadda ta shahi isnadi akwai Muhammad ibn Abdurrahim a cikin wannan sanadi shine Abu Yahya al-Hafiz babban hafiz ne mu sa'ika ana kiran shi Abdurrahim sa'ika luke babi zalika al-shiddati hibzihi an sa mishi suna sa'ika dan saboda tsananin har da shi ta huta hankali wanda suka yi ruwaya daga gare shi yayi ruwaya kai daga Yazid ibn Harun da Rauh wada dabakasu kuma al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Sa'id da Muhammad duk sun yi ruwaya daga wajen shi wa khalqun da jama'a da dama wa kana bazzazin ya kasance mai sai da yadi ne ya rasu a shekara ta 255 wannan kenan na gaba hadawa tsakanin bainal madmada wa sin shabi garfa garfa da kwamfata guda a kada tsakanin kurkurar baki da kwamfata guda gashi a cikin hadisin nan mun gani wa huwa afdalu min al-fasal shi yahi gami da rarrabewa kenan sabanin abinda muke na malikiya cewa kowace tajdidul ma'i lahumma kowanne a sabunta mishi ruwan shi amma wanda shi inganci shine wannan kamar yadda yazo gashi cikin hadisin al-Imam al-Bukhari gashi kyarar babu mai kulla akan wanki huska da wannan wa sai atkame da zai zo cikin sabanin akan hadisi na nan gaba da zai zo wanda shine ruwaya ta inganta daga reshi hadisul fasl amma hadisin kowanne ayi tajdidul ma'i lahumma kin shi ma al-Imam Abu Dawud ya huddo shi kamar yadda zan mu ganshi a cikin sunan Abi Dawud amma bai inganta ba kenan ba gami tsakanin hadisin da yake da'ifi ne da hadisin da sahihul bukhari Imam al-Bukhari ya huddo shi amma ya kulla mishi babu akai kenan al-fasl bainahuma wannan shi ba a rarrabewa hadisi ne da infi zan mu ganshi cikin sunan Abi Dawud na gaba ibnu battal yake cewa annal ma al musta'mal cewa ruwa wanda aka yi aiki da shi aka yi amfani da shi ibnu battal yana da sharhin sahih al bukhari kyakkyawa yake cewa tahirun mutahhar mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa ne wannan ita ce maganar malik da al imam sauri da hujja a gare su shine a azza dukkan gaban wannan da aka wanke guda bayan guda fa innal ma iza laqa awwal juz'in malama al musta'mal wanda suke magana bayan ruwan ka wanke huskarka wanda ya zubo inda wani zai tare shi shi ma mai tsarki ne yana iya yin wata arwallah da shi dan malamai sun yi sabani akan wannan mas'amar shine yasa mai iziya yayi bayani akan ta yace izalaka awwal juz'in na'am ba na cikin a shi wannan ai babu zancen sabani har zai sabani akan shi yace shine halkon juz'i daga cikin gabbai faqad saral musta'malu summa yamurru ala kinan idan yace hujja su suka ce ruwan nan na farko da mutun ya zuba a jikin gaggar jikin shi dole kuma da zai ci gaba da yi za a samu wani saura da yazo kuma ya shafa ma fuska shi da a ce ya baci bai yin arwalla da an yi nuni akan shi sannan kuma gashi ka shudar da shi a sauran jikinka yace da haka ne sai ayi bayani akan cewa shafa so dai in kai da shi yayi amma zancan arwalla ba mai janaba ba kuma kamancin haka yace yayin da suka yi ijma'i akan haka to sai ya zamana a sauran gabbai ma babu laji to amma al-imam ibn al-malik yace akan wannan magana ta su akwai nazari kan maganar nan li'anna lama ayyuhu kuma lahu bil istimal ba'da infisali dan saboda ruwa yace ana mushi hukuncin cewa aikatacce ne bayan ya rabu da gaba ya rabu da hujjar da suka bada shine cewa ruwan da ka wanke hannu haka dan ka dankin nashi da zaka dauko kuma ka ci gaba ya taba huska shi ma ayi ma'u ne musta'mal to shine yace ba musta'mal bane tunda bai rabu da gangar jikin ba inda zubewa yi kasa ne za a mushi hukuncin musta'mal al-ma'ul musta'mal yace wa ma damu mutaraddidan alal matakar gashi a jikin gabakka ne yake yawo to wannan babu zancen hukuncin al-ma'ul musta'mal yace a cikin nan gurin tambi fadakarwa al-imam ibnu mulaki ne yace akwai fadakarwa cikin hadisin nan ba a ambace ba cewa an dauki ruwa an shafa makai idan muka nura cikin arwalak in hankalin mu wajen hadisin ba a ambace ba cewa an shahi kai an dauki ruwa an shafa sai wasu suka ce masahal ra'su bi fadli zira ya shahi kan ne da sauran ruwa dake jikin zara'i shi yasa ba ambace ba konfatar ruwa tashi ta mai zaman kanta yace yazo cikin sunan Abi Dawud annan nabiyyu masaha ra'su sallallahu alaihi wasallam min fadli ma in kana fi yadihi annabi ya shahi kan shi da sauran ruwan da yake jikin hannun shi kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud haka nan magana Auza'i da Hasan da Urwa da Imam Shafi'i suka tahi akai amma Malik Shafi'i ya fi wanda Malik suka ce la yujzi'uhu an yamsaha bi fadli zira'ihi wa lalihiyatihi bai kamata ba bai wadatar mishi kai ya shahe shi da sauran ruwan da ya kasance na zira'i ne ko makamancin haka ya dauko mishi ruwan shi kamar yadda zai zo a gaba Ibn al-Majusun daga cikin manyan malaman Maliki yake cewa fi balalil lihya idza nafada minhu al-ma ya halita ce halaka ne sauran ruwa wanda yake na jikin mutum ya shahi kan da shi Qadi Abdul Wahhab shi ma daga cikin malaman Malikiya ne yake cewa shi bihu an yakuna qawl Malik yana kusa a ce maganar Malik shine cewa bai wadatarwa dan saboda yayi nuni akan cewa makaruhi ne mai tsanani karanci mai tsanani kamar yadda yake cikin az-zakhira ta maballatahi babban masdar na Malikiya sai babu na gaba babu tasmiya ala kullu halin wa indal wika baban da ke bayanin yin bismillah akan kowane hali da ma kuma lokacin da mutun zai kusanci iyalan shi shine wa indal wika hadisi nan kamar yadda bukhari ya tahi al'ada shi cewa ai ya tabbata a cikin hadisi cewa la wudu aliman nazikur smallahi alai babu arwalla ga wanda bai ambaci sunan Allah ba to hadisin nan bai cika sharadin bukhari ba in ya kulla babu akan cewa baban da ke bayanin bismillah a wajen arwalla babu wani hadisin da zai kawo wanda zai nuna maqsadin shi kyararar zahiri to tunda ko babu sai dai ya kulla wani babu wanda wani babu fasfartu wanda arwalla tana iya shiga ciki da sai sayo hadisin da ya zamana ya cika sharadin shi sai zamana ta babun istinbadi ne ya saboda dabi'a al-imam al-bukhari in akwai hadisi da yayi nuni kyararar akan mas'ala sai kulla babu wanda kyararar gata nan ana iya istidlali akan abu amma in babu hadisi kyararar da yayi nuni ya cika sharadin shi to sai yayi nuni akan sai a tarjama ma sai yayi nuni akan abun in ya zo da kuma a dauke shi ta huskar istinbadi wanda wannan ya hiyawa a cikin littafin shi yake cewa Allah mashi rahama a hadisi na 141 haddasa na Ali ibn Abdullah yace haddathana jarir an mansur an salim ibn abi al-ja'd an quraib an ibn abbas yablughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana isar da hadisin nan zuwa ga annabi kenan yana nihin marfu'i ne duk da bai ce ba annabi ya ce kala yake cewa law anna ahadakum da ace dayanku iza ata ahlahu idan zai je ga iyalan shi kala sai ya ce bismillah da sunan allah allahumma jannibna shaytan allah ka nisantar da ni shaytan wajannibi shaytana ma razaqtana kuma ka nisantar da shaytan ga abin da zaka arzuta mana da ko kuma na abin da za a yi fa yace faqudiya bainahuma waladun idan an kaddara samun da tsakanin wannan saduwa lam yadurruhu ba zai cutar da shi ba ma'ana shaytan ba zai cutar da shi ba kama yadda ruwaya ta tabbatar kenan anan gurin in muka gani babu zancen bismillah a wajen wannan a wajen yin arwalla amma al-imam al-bukhari ya kawo shi ne da nihin ishara zuwa ga cewa idan ya zama na a wannan gurin an umarni da ambatan Allah to min babu aula akan wajen yin arwalla kuma duk da akwai hadisi kirar cewa la wudu al-imam al-kursumullah wanda ya san da shi amma dan saboda bai cika sharadin shi ba zai ma yi nuni akan shi ba isnadun cikin malaman wannan gabaki ɗayan su malamai ne na Madina inda kuma malamai ne na kutubu sita dukkan su sai ibnul madini muslim bai huddo hadisin ibnul ali ibnul madini ba da ibnu majah shi ma bai huddo hadisi ga ali ibnul madini ba kuma marawaitan dukkan su tsakanin malamin makka ne da madina da kufa da razi da basra wanda yana daga cikin manyan labaif a cikin hadisin da annabi yace ba zai cutar da shi ba ma'ana ba zai kasance ba ya samu ciye dan ya samu albarka wannan bismillah da yayi wajen saduwa zai kasance Allah madaukin sarki ya kiyaye shi shaydan ba zai cutar da shi ba kamar yadda yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina bakka da iko akan su yace wasu sun nisanta da suka ce shaydan ba zai kada shi ma'ana ba zai ciwon farfadiya ba ko kuma ba zai soke shi ba a wajen aihuwar shi yace wannan ya saba ma waqi'i taqiyuddin al-qushairi Allah mushi rahama a cikin littafin shi mai albarka yayo bayani yake cewa a cikin sharhil umda ana nihin lam yadurruhu fi badani shaydan ba zai cutar da shi ba a gangar jikin shi wa in kana hatta mil dunya ce duk da yana iya daukan addini ma cewa shaydan ba zai cutar da shi ga addinin shi ba amma ba ana nihin ba intifa'ul isma a ce dan ya zama ma'asumi ba zai taba aikin sabo wannan ba zai yi ma'asumi he annabawa daudi yake cewa lam yadurruhu bi an yaftanahu bil kufri ba zai cutar da shi ma'ana ba zai fitine shi ba har ya kahurce amma aikin sabo da kowa zai iya yi aiki ne dan adam yana iya yi amma ya fitine shi har ya kahurta wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni dan annabi kawai cewa lam yadurruhu amma hakika ba isma ake nihi ba na biyar yake cewa cikin fa'idodin hadisin nan wannan ya dace da fadar Allah madaukin sarki da yake ba mu labari game da Maryam da yake cewa a cikin suratu Ali Imran ni uzhabika wa zuriyata min ash-shaytanir rajim ina neman tsari ga Allah ka kiyaye ta da ita da zuriyata gabaki ɗaya da shaydan wanda yake jehehe daga rahama Allah a cikin hadisin an fahimci mustahabbancin yin bismillah da yin addu'a a cikin kwarkon kusantar iyali na gaba al-ittisam yazkuru billahi ta'ala wa du'a'uhu min ash-shaytan wa tabarruku bismihi cewa ashe mutun idan yana neman tsari ga Allah to Allah madaukin sarki zai bashi kariya game da shaydan kuma yaji cewa lalle Allah madaukin sarki mai iko ne akan ya raba shi da shi malaman mu suna bada misali da wanda ya kasance yana neman tsari da shaydan lokacin da duk wani abu ya taso mishi zai kasance kamar misalin mutun ne ya wuce ba kokari yana ta mishi haushi kare mai cizo mugun kare yana ta mishi haushi yana neman ya kai mishi farmaki maimakin ya dau ice yayi ta bin shi yana ta kore shi da shi da kanshi yesu shi ma yesu kwana ma suna tai yana ta kore shi su kwana suna yi to amma dabarar da zai yi shine ya ma mai gidan mai karan magana cewa kame mini karan nan naka in wuce yana ga ya mishi shi sai tsaida shi ya wuce ta hiji to haka ne shaydan da dan adam in kace da dabara ka baka iya mishi ba yana nuho ka hai ka ga ma mai shi sai tsare ka da shi ya kiyaye ka daga gare shi ya gaba yake cewa shar'antuwar yin bismillah a wajen arwalla bukhari ya wadata da cewa kamar yadda muka yi bayani cewa la wudu aliman lam yazkur ismallah dan saboda bai cikin sharadin shi duk da hanyoyin shi masu yawa ne manyan huffaz suka kawo hadisin amma manyan huffaz kuma wasu sun soki hadisin malamai sun yi istidraki akan hakimun Naisaburi da ya huddo shi sanadin shi ya samu ishtibahi ya samu galadi al-imam al-hakim wajen sanadin wannan hadisin yace mafi ingancin hadisi da za a yi bayani wajen bismillah a wajen yin bismillah wajen arwalla shine hadisin da ke cikin sunan al-baihaqi a cikin ma'rifatus sunan wal asar na al-imam al-baihaqi hadisin anas yake cewa na ajima annabi sallallahu alaihi wasallam abun arwalla shi sai yace tawaddu bismillah ku yi arwalla da sunan Allah amin zaku wanda al-imam an-nasa'i ya hudo kuma sahihi ne hadisi ne sahihi hakanan kuma hadisin da ke cewa dukkan lamarin da ba a fara shi ba da sunan Allah to wannan lamari ne wanda yake yankakke wanda al-Imam Ahmad ya hudo shi cikin Musnad hakanan Albaniya inganta shi cikin Irwaul Galil amma dukkan su da ke bisa cika sharadin Bukhari ba babu ɗaya da zai sayo a ciki sai dai hudo magana ta hanyar istinbadi yace hasilin dai tabbataccen abu dai akan mas'alar bismillah a wajen arwalla wannan harko magana da take cewa sunna ce ba wajiba bace da a ce mutun ya batta da gangan ma arwallar shi tayi wannan ita ce maganar Malik da Shafi'i da Abu Hanifa da jumhurin malamai kuma ita ce mafi ingancin ruwaya daga al-Imam Ahmad haddada Ibn Battal ya ce Malik da jama'a shi da dama duka sun so mustahab sun ce mustahabi ce na biyu akwai wanda suke cewa wajibi ce wata ruwaya ce daga Ahmad da kuma malaman zahiriya sun tafi kan cewa bismillah wajibi ce kamar yadda ta zo a wajen Ibn Hazm cewa bismillah wajibi ce anna tasmiya ala alwudu tasahabu kai mustahabi ce a wajen Ibn Hazm idan kuma mutum bai aikata ba arwallar shi cikakka ce duk da Ibn Hazm yana cikin malaman abun nan zahiriya na hudu na uku cewa wajiba ce idan mutum ya barta da gangan batalar taharatu tsarkin shi ya baci in kuma ya barta da mantuwa yana i'tiqadin cewa ba wajibi bace tsarkin shi bai baci ba wannan ita ce magana fahimta ta al-Imam Ishaq ibn Rahuwiya malaman su Bukhari da kuma al-Imam Tirmidhi da sauran malamai na hudu cewa anna halaysat mustahabba ba ma mustahabi bace gaba ɗaya ma ruwaya ce daga al-Imam Abu Hanifa da wata ruwaya daga Imam Malik cewa bismillah wajen arwalla gaba ɗaya ma bid'a ce yake cewa ma sami'tu bi hadha ban taba ma jin bismillah ba a wajen wannan amma yana daga cikin gara'ibikin mazhabobin malikiya wanda ake kamar yadda nan muku magana ba duk abin da za a nasaba ma mazhaba bane zaka doka cewa nashi ne nan gurin su yana nihin albasmala wajen azzab yana nihin cewa mubaha ce batta da fifiko akan wani ta kamar yadda yake cikin az-zakhira wala fi tarki hakanan wajen barinta wanda suka wajabta ta sunta da hadisin cewa babu arwalla ga duk wanda bai yi bismillah ba amma wanda ba su wajabta ta ce musu babu arwalla cikakka ake nihi inna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawadda kama amaraka Allah kai arwalla kama yadda Allah ya umarce ka duka wannan hujojin su ne magana dai akan bismillah ga bayananta nan masu yawa na gaba kama yadda Ibn Battal yake cewa akwai zaburarsuwa akan zikirin Allah cikin dukkan halayen dan adam ana so ya kasance mai tuna Allah mai zikirin Allah har ma ya kasance a lokacin da mutum yake kusanta iyali amma aka ce wannan lokacin ma ana so ya ambaci Allah hakanan shiga ban daki hakanan mutum yana kusanta iyali duka wannan me yake nuna mana dan saboda neman tsari daga shedan kada ya kusanci mutum in ya kasance yana tare da zikirin Allah ko da yake yana tare da Allah madaukakin sarki shedan ba zai samu ba rinjaye da galaba akan shi sai babu na gaba babu na tara a cikin kitabul wudu al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa ma yuqalu abinda mutum zai wada inda al-khala a wajen ban daki hadisi na 142 yake cewa haddasana Adam ya ba mu labari wani Adam ne nan Adam ibn Abi Iyas dan saboda ya yi ruwaya daga Shu'ba daga Abdul Aziz ibn Suhaib yake cewa sami'tu Anas yaqul laji Anas yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza dakhala al-khala idan zai shiga ban daki mana idza arada an yadkhula idan yayi nihin shiga dan in har sai ya shiga ne kenan a ciki ne zai zikirin kala sai yace Allahumma kamar da cin yake azza qumtum ila salati mana idza aradtum al-qiyama ila salah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is Allah ina neman tsari daga shaydannu mazansu da matansu yace tabahu ibn arara yayi mushi mutaba'a daga shu'ba daga gundur kenan wa aka ma mutaba'a daga shu'ba wa ibn arara wa yamma mutaba'a Adam kenan yamma Adam mutaba'a dan saboda Adam shi yake shi yayi ruwaya daga shu'ba wa qala gundur imam gundur yake cewa daga shu'ba sai yace idza atal khala'a idan ya zo ma ban daki kenan ita ta fassara waccan ruwa yake cewa idza da khala kawai idza ata wa qala musa yake cewa daga hammad yace idza da khala idan ya shiga qala sa'id ibn zaid yake cewa haddathana abdul aziz idza arada an yadkhula idan yayi nihin shiga idan kaga hanyoyin sun zo sun bayyana Bukhari Allah mashi rahama yana kawo hanyoyi wanda sun dace da dariƙa shi sun dace sun cika shi duka sun cika sharadin shi maimakin ya kawo maka su duka sai ya zubo wannan hanyoyin kuma hanya ɗaya ce tikrari sai cika littafin to sai ya zama na maka ishara kawai da cewa wana kuma ruwaya shi kaza wana kuma ruwaya shi kaza kuma ruwaya fasar in suka hadu ana hada hanyoyin hadisi dan saboda bangaren sai ya fassara bangare kunga ara daga anya da kula ga tanin kyarar ta huto a cikin hadisin nan az-zahiru anna sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika abinda ake nihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni haka izharan lil ubudiyya wa ta'liman lil umma dan saboda karantar da al'umma in ba haka ba annabi kiyaye ne game da shedan maza da matan su gabaki daya mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba dar mai shedan ma akan sariya daga cikin sawaril masjid kenan babu zancen cewa shedan ya rinjaye shi ya lazumci wannan addu'a ne dan karantar da al'umma da karantar da mu da mu koyi da shi amma shi kiyaye ne daga shedanu gabaki dayan su haka ya tabbata a cikin hadisin sahihi muslim yake cewa kowanne dan adam yana da shedan kinshi suka ce haka ya ma'aikin Allah ya ce hanni illa annallaha anani alaihi fa asalam sai dai Allah ya taimake ni akan nawa shi ya musulunta shedan kinshi ya musulunta in aka karanta shi kenan fa asalama in anka ruwaya ana karanta ta guda biyu a hadisin na muslim cewa fa asalama sai ya musulunta a wata ruwaya kuma ana karanta shi cewa fa asalamu sai in kubuta kenan sai in kubuta daga sharrin shedan kinna ba zan can cewa ya kubuta ba dan suka ce bai yiwa shedan ya musulunta an kira shi shedan kuma a ce ya musulunta ruwaya ce wanda wannan kawo wasalin asalama ko asalamu shi ya kawo wannan rikicin kuma wanda suke nuna cewa musulunta ake nihi suka ce ya zo ta wata hanya cewa fala ya amurni illa bi khair bai ya umartan ni sai da aikin alkhairi kenan yake nuna cewa musulunta ce yayi wanda da hadisin sahihi muslim yake cikin shi akwai dalili na cewa mutun ya kiyayewa da kiyaye lokutan shi da kuma amfani da neman tsari da abin da ya kamata a nemi tsari daga gare shi shine shedanu suna daga ciki haka nan shi yasa annabi idan ya fito ke cewa ghufranaka ma'ana ina roƙonka gafara na gaba an so yin ta'awizi yin a'uzu shine siga shi tazo a cikin sahihi muslim a'uzu bika ko kuma a'uzu billahi ko allahumma inni a'uzu bika min al-khubsi wal-khaba'ith dukkan wanda mutun ya hada duka ɗaya ne zahiri dukkan su ana yin isti'aza da su wannan isti'aza an yi ijma'i cewa mustahabbi ce kuma a cikin daji da sahara da cikin gari duka ɗaya ne dan saboda yasiru ma'awallahum bi khurujil khali duk lokacin da mutun zai hudda kayan shi ne zai su taho ba dole sai cikin annabi ya ambaci ban daki ne kawai dan nan aka hi biyan bukata ba wai in daji bane cewa kakkai kenan kawai koda a daji ne mutun zai yi kuma suka ce mutun zai ambata ne in a daji ne tunda babu gurin sa kafa ka kofar ban dakin balle a ce in zaka sa kafa hagu muka yi a bayan icce ne kenan mi zaka yi ka ce daidai lokacin da mutun zai hudda wandan shi ko tuhar shi a lokacin nan zai yi wannan isti'aza cikin bunyan kamar yadda yazo cikin malamai sun yi nuni akai sai babe na gaba babe na goma kenan babu wadu ulma'i indal khala baban da ke bayanin ajiye ruwa lokacin da mutun yazo wannan gurin yin biyan bukata al-imam al-bukhari Allah mashi rahama a hadisi na 143 yake cewa حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا شغو بان داكي فوضعت له وضوءا سينا اجي مشي روان ارولش وضوء بفتح الواو كينن لغا سليم يا ود مكا وي بيانن تا ا cikin harkon babi yake nuna cewa wudu shine abun arwalla kala sai ce man wada a haza waye aje wannan ruwan kenan dan saboda ladabi da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani annabi zai nihi ban daki ya tashi da gaugawa je kai ruwa ban dakin fa ukhbira sai aka bashi labari cewa ni ne na kai ruwan na aje mishi fa kala sai ce allahumma faqihu fid din allah ka bashi ilimin addini kenan wannan ibnu abbas hadisin mana tajin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ibnu abbas addu'a allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil a cikin wata ruwaya to ga sababin da yasa annabi alayhi salatu wassalam yammishi wannan addu'a ga abin da yayi sakamako ne ga abin da ya aikata cikin fa'idodin hadisin jawazul istinja'i bil ma halaccin istinja'i da ruwa kuma sananne ne cewa aje ruwan da aka yi a cikin bandaki dan saboda ayi amfani ne da shi kuma wannan radan alama ankara listinja'u bihi raddi ne ga wanda suka ki suka yi inkarin istinja'i da ruwa yace zalika wudu'un nisa a cikin malaman fiqh ba abinda ban zaka ce ba na sabani akwai wanda suka ce aroyin kama ruwa da ruwa ma almubazzaranci ne tsarki ne khas na mata ba na maza na miji kawai na dutsi aka san shi yace inna ma kanu tamasahuna bil hijara maza kawai da dutsi suke kuma wannan mazhabi ibn ti ne dauko wannan mazhabin yace al imam malik mazhabin shi ne cewa annabi tun da yake bai istinja'i da ruwa ba yace wannan babban abun mamaki ne bukhari ya kulla babu guda akan haka dan saboda raddi ga wannan mazhabi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsarki da shi kuma yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah ma'ana anan gaba bukhari zai kulla babu akan abin yazo cikin sahih ibn hibban yake cewa daga hadisin aisha yace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min gha'idin qaddu illa masama'a yace ban taba ganin annabi ya huto daga ban gari ba sai ya kama ruwa wanda hadisin yana cikin sahih ibn hibban haka nan a cikin jami'u tirmizi daga hadisin ta dai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mur azwajukunna ku umarci wannan mazajen ku an yaksulu si wanka isral ga'id wal bawl su wanke jikin su duk lokacin da suka kai bawali da bayan gari dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka wannan hadisi yana cikin sunan tirmizi da nisa'i amma a cikin kubra ba mujtaba ba yace sannan yace annabi alaihi salatu wassalam yace fa inni astahayyunna ni ina jin kumye su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa anna rasul qada hajatu thumma stanja min taurin annabi ya kabiya bukata shi sannan kuma ya yi wannan kama ruwa da wata tasa da aka kai mishi ruwa ciki a cikin litahin ibn battal yake cewa muwatta ya kawo imam malik ya kawo cikin muwattan shi annabi ya kasance yana yin arwalla da ruwa mai mata ta izarihi abin da ke akwai mai karanta muwatta wanda a satin ne ya karanta wannan hadisin amma a wajena kenan wannan yake nuna cewa abunda ibn battal ibn tin ya nasaba ma malik ba haka bane dan gashi ya huddo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau bil ma yana arwalla da ruwa limata hata izarihi malik yake cewa yuridu listinja'a bil ma malik ya fassara wannan ruwa yace abunda ake nihi annabi yana tsarki da ruwa kenan kaga cewa malik yace anasaba ma mazhaba shi cewa wannan abun shi yasa muke cewa kullum ba kowane abu bane yake ji an ce mazhabin malikiya ne mazhabin shafi'iyya ne kawa ka doka ba bincike ka nasaba musu da dama abubuwan da ake nasaba musu ba mazhabin su bane hatta a cikin littattafan ba wai magana baki ba ta mutane su littattafan su iziya su risala su an din zaka rauraye abubuwan da ba na malikiya bane suna da yawa wanda ba fahimtar malik bace kuma haka nan ne aiki na dan adam dama baka raba shi da wannan zallatul qalam irin wannan khidmatul kuma ba shi yake kirege kima su ba darajar su ba kowa ana samun wannan gare shi kowa in ba manyan littattafan ba su az-zakhira su al-mudawwana su ne wannan abin da ka gani ciki kawai maliki yace sak zalla babu abin da yake abin nan ba a garwaya ta da komai ba na gaba addu'a wa mukafa'atul liman minhu ihsan kuma ba ana nihin ba cewa kwata kwata abun ba cikin malikiya yake ba ƙarya ce suka yi ko kuma sun bisus a ra'ayin wasu ne daga cikin malaman malikiya ko su ibn al-majishun ko su ibn yunus da makamantan su manya-manyan daliban malik sun tahi akan abun su kuma hesa sa shi a cikin ra'ayin malikiya alhali kuma ba ra'ayin mai gidan bane ra'ayin wasu daga cikin daliban shi ne yace addu'a ya kamata mutum kama mutum liman ahsana ilayka ga wanda ya maka ihsani ko ya kawo maka wani ma'arufi shine sirrin da ibnu abbas aka annabi sallallahu alaihi wasallam yamma annabi ibnu annabi yamma ibnu abbas addu'a a cikin wannan gurin kenan annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya kyautata maka wanda ya aika mansana ilayka ma'arufan fakafi duk wanda ya aikata maka kyakkyawan abu ka saka mishi karama mishi in kana da dama yace in baka samu abin da zaka rama mishi ba kai mishi addu'a kai ta mishi addu'a ta alheri haka ga cewa ka biya shi akan abin da yamma ka kenan nan shine annabi alayhi salatu wassalam amma ibnu abbas kuma addu'a tabi ibnu abbas yasa ake cewa mai tarjamanul umma wa hibrul umma babban malamin qur'ani kuma da iza ja'a tafsiru an ibnu abbas fa hasbuka bihi dan a cikin ruwaya ya kare cewa nan bukhari bai ka ba cewa allimhu tawil da kai ruwaya sahihiya da ta kare cewa allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil kuma Allah ka karantar da shi fasara qur'ani shi yasa duk mai karanta tafsirai a tafsiru bil ma'sur zai ga babu aya da zaka wuce sai kaga aqwalijan gamna ibnu abbas Allah mushi rahama kuma duk zaka gani inda aka yi sabani na fasara ayar Qur'ani cewa tana nihin kaza ko tana nihin kaza a ƙarshe duk akai bincike zaka gani fahimta Ibn Abbas ita ce daidai daga shi mai bi mishi na bin shi sai Abdullah ibn Mas'ud wanda shi ma yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na kowanne daga cikin su yana da daliban shi da suke nakalto da mazhabin shi na tafsiri anan zan mu takaita karshen wannan baban abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda mai kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi